أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وبركة مدهدوا أولا يمتي من البركة وإن شاء الله أولا رانا من البركة دام فارقبات الدكرات littafin ar-rahiqul makhtum wannan littafi ne wato muhimmi wanda ya kunshi tarihin rayuwar shugaban halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam littafin mawallafin littafin wato babban malamin hadisi ne kuma malamin tarihi har ila yau wato sannan kuma babban malami ne a jami'ar kasar Pakistan ana kiran shi Safiyuddin al-Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala kuma ya rubuta wannan littafin ni wato lokacin da Rabiqatul Alam al-Islami wato majalisar malaman musulunci na duniya baki daya suka zauna suka sanya wata gasa ta musamman a tsakanin dukkan malaman duniya aka sa wani kudi mai yawa akan cewa duk wanda ya kowa ya rubuto ko kowace kasa ta sa manyan malamanta su rubuto tarihin shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam za kuma a duba za a sa manyan malamai har ila yau su duba su fidda wanda littafin da yafi dauko yafi wato tattarowa muhimman abubuwa na rayuwar shugaba alaihi salatu wassalam tare da hujjoji littafin kuma da dai yafi wato saukin fahimta ga masu karatu har ila yau to shine wanda zai lashe wannan gasar to wannan babban malami sai yayi gamdakatar cewa wannan littafi nasa ar-rahiqul maktum shine littafin da ya lashe wannan gasar saboda abubuwan da ya tattaro wato na bayanin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam filla filla saboda haka tare da wato muna masu farawa ina mai farawa da sunan Allah subhanahu wa ta'ala wato bismillahir rahmanir rahim zan fara gabatar da karatun wannan littafi insha Allah a kowanne mako za mu gabatar da wannan karatu in gurgurdan dai yadda wato dama ta samu ko dai a riƙa yi sau ɗaya a cikin makon wato shi ya irin wannan rana ta talata daren laraba kenan ko kuma mu haɗa har da ranar asabar watakila in Allah ya ba mu iko yau muna talata 12 ga watan zulqa'ada shekara ta 1442 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wasu zuriri da 22 ga watan June shekara ta 2021 miladiya mai wannan littafi wato ya fara ne da kawowa yadda rayuwar kasashen larabawa take yanayin yankin larabawa yanayin da suke ciki kafin zuwan annabi alaihi salatu wassalam tun daga nan ya faro to amma saboda yanayin don kar mu tsawaita to ina ganin insha Allah za mu fara daga kan nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne nasabar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam wato ta rabu ne kashi uku akwai kashi na farko wanda dukkan malaman duniya sun yi ittifaki akan ingancinta kamar yadda shi kansa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi to sannan akwai kashi na biyu wanda wato malaman hadisi mafiya rinjayensu suna ganin cewa akwai daidai akwai kuma kuskure mai yawa a cikinta akwai kuma kashi na uku na wato rayuwar nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ake jerowa wanda mafiya yawan malamai suna ganin cewa wato kuskure ya fi daidai a cikinta wato wacce take malamai duka sun ittifaki akan ingancinta shine nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kan mahaifinsa har zuwa Adnan wacce kuma malamai suke da wato shakku akan ingancinta amma dai wasu suna ganin tana da inganci din amma dai gaskiya akwai rauni mai yawa cikinta shine tun daga kan Adnan har tun daga Adnan har zuwa Annabi Isma'il dan Annabi Ibrahim alaihi wassalam. To sannan akwai kuma wacce mafiya yawan malamai suna ganin cewa kuskuren da ke cikin ta yafi daidai dinta shine daga kan Annabi Ibrahim alaihi wassalam zuwa kan Annabi Adam alaihi wa ala nabiyina afdalus salamu wa atamut taslim. Shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nasaba sa take shine wato sunansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunan mahaifinsa Abdullahi dan Abdul Muttalibi, wanda shi Abdul Muttalibin nan ainihin sunansa Shaybatu, shi kuma dan Hashim, shi kuma Hashim aka ce malamai suka ce ainihin sunansa Amru, shi Hashim dan Abdul Manafi ne, shi ma Abdul Manafi ainihin sunansa Al-Mughiratu, shi kuma Abdul Manafi wato dan Usayyu ne, shi ma Usayyu din malamai suka ce ainihin sunansa Zaidu, Usayyu dan Kilabu ne, shi kuma dan Murratu, shi kuma dan Ka'abu dan Lu'ayyu dan Galibu dan Fihiru, wanda shi wannan Fihiru din shine wanda ake wa laqabi da Quraishu, kuma ta dalilin sa ne ake cewa jikanninsa Quraishawa gaba ɗaya kabilar ta su, ma ta dalilin shi Fihiru ake ce musu Quraishawa saboda shine Quraishu din, shi kuma Fihiru wato Quraishu dan Maliku ne, Maliku kuma dan Nadru ne, Nadru din nan an ce ainihin sunansa Qaisu, shi kuma dan Kinanata ne, dan Kinanata kuma dan Kuzaimatu, Kuzaimatu dan Mudrika, Mudrika kuma an ce ainihin sunansa shi ma Amiru, Mudrika dan Ilyasu ne, shi kuma Ilyasu dan Mubar, Mubar dan Nizar, Nizar kuma dan Mu'addu, Mu'addu dan Adnan. Wannan nasabar hatta Ibn Hisham a cikin littafin sa ya kawo ta a cikin littafin sa na Sira a cikin juzu'i na 1 shafi na 1 zuwa na 2. Sannan haila yau wannan dai nasabar kamar yadda na jero ta dinnan za a same ta a cikin littafi mai suna Talqihu Fuhumi Ahli al-Asr a cikin juzu'i na 5 shafi na 6. Haka nan akwai ta a cikin littafi mai suna Rahmatul lil Alamin juzu'i na 2 shafi na 11 da na 12 da na 13 har zuwa na 14 har zuwa na 52. Haka nan malamai da dama dai sun kawo ta kamar a cikin littafin suwa Nurul Yaqin, wanda shi ma mun karanta shi a wannan masallaci tun daga farkon shi har ƙarshensa, shi ma dai ya kunshi tarihin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, mun kawo irin wannan wato jerin nasabar tashi sallallahu alaihi wasallam. To bayan wannan ina ganin ba mu buƙatuwa zuwa ga ambatan juzu'i na 2 da na 3 na wato jerin nasabar, saboda kasancewar dama malamai ba su yi ittifaqi akan ingancinta ba. Sai bayani akan wato ainihin usratun nabawiyya, iyalan da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su wato Banu Hashim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ana kiransa wato yana danganta kansa zuwa ga wannan Hashim din, wato kakan mahaifinsa Hashim dan Abdul Manaf. Dan haka za mu dan faɗi wani abu kaɗan daga cikin tarihin shi Hashim din. Hakika shi Hashim kamar yadda ya gabata a cikin magana akan nasaba, wato shi Hashim shine wanda ya jibinci shayar da alhazai da kuma saukar baki a haramin Allah a nan Makka kenan. Kuma lokacin da wato Banu Abdul Manaf da kuma Banu Abdul Dar suka yi ɗan wani sulhu a tsakaninsu, suka rarraba wa juna aikin da ya kamata kowanne su jibinta daga cikinsu, to shi Hashim shi ya wakilci ainihin ɓangarensu, kuma shi ne wanda aka bar wa wannan aikin. Kamar wani girma ne ko kuma mukami ne ko kuma daraja ne ya zama mutum yana da wani aiki na musamman wanda ake dangantawa zuwa gare shi, abin da ya shafi hidimar ɗakin Allah mai girma da kuma hidimar alhazai masu zuwa ziyarar ɗakin Allah. Shi wannan Hashim wato kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma mahaifin kakansa ya kasance mutum ne mawadaci kuma ma'abocin daukaka yana da girma sosai a cikin mutanen suna ganin shi da girma kuma shine farkon wanda ya fara ciyar da alhazai gurasa a nan garin makka kuma an ce ainihin sunan sa ma amru kuma yadda muka ambata dazu sai dai an sanya masa hashim ne saboda karyawar sa da yake wa gurasa yana kakkare gurasa yana rarrabawa alhazai kuma shine farkon wanda ya sunnantawa mutanen garin makka yin tafiye-tafiyen da suke yi na kasuwanci wato a lokacin kaka da lokacin bazara kamar yadda wani sha'iri yake cewa amrul ladhi hashama sarida liqaumihi qaumun bi makkata musnitina ijafu sannat ilayhi rihlatani kilahuma safar safar shita'i war hilatul asyafi yana daga labarin shi Hashim cewa wata rana ya fita zuwa kasar Sham dan tafiya zuwa wato kasuwancin sa ya tafi tijara a can kasar Sham to yayin da ya kusanto garin Yasriba wato Madina kenan yana shiga garin dan zaman da yayi a garin sai ya samu aure ya aure wata mata mai suna Salma bintu Amr daga cikin dangin banu Adiyin bin Najjar daga cikin wato banu Najjar kenan ya aure ta ya tare tare da ita ya dan zauna har wasu kwanaki tare da ita sannan sai ya fita ya ci gaba da tafiya zuwa Sham domin kamar yadda muka sani duk wanda zai je kasar Sham daga garin Makka sai ya biyo ta Madina haka nan idan daga Sham ne za a dawo Makka na marita an ratsa ta Madina dan haka shi Hashim bayan ya zauna tare da ita sai tashi ya ci gaba da tafiyarsa zuwa Sham ita kuma tana nan zaune a wajen muta a wajen ahalinta to sai ciki ya bayyana gare ta shi ta riga ta sami juna dan haka a shi ciki ya shiga Hashim a tafiyar da yayi wato tafiyar da yayi zuwa Sham a can Allah ya masa rasuwa a daidai wani waje a kasar Palestine wajen da ake kiransa Gaza a yanzu zirin Gaza din nan to anan kabarin shi Hashim mahaifin kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam anan kabarin sa yake to bayan rasuwarsa sai ita matarsa Salma ta haifi Abdul Muttalib kakan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam kuma ta haifi shi ne a shekara ta 497 miladiya ta sanya masa suna Shaibatu saboda furfura da ke kansa wato shi an haife shi ne da furfura a kansa kamar yadda Ibn Hisham ya ambata a cikin littafin sa na sira juz'i na 1 shafi na 137 ta kasance tana ba shi tarbiya a gidan mahaifinta a nan a garin Yasriba wato Madina don haka mutanen Makka dangin mahaifinsa da ke Makka ba su san ma an haife shi ba don ba su san cewa ya yi aure a nan garin Madina har ya zauna tare da matar ta samu ciki ta haihu ba sun dai rabu da shi ne a matsayin cewa ya fita don yin don tafiya zuwa kasuwanci to shi Hashim ya kasance kafin rasuwarsa dama ya'ya uku ya haifa har Abdul Muttalib hudu kenan daga cikin su ne akwai Asadu akwai Abu Saifi akwai kuma Nadlatu majaci akwai sai kuma shi Abdul Muttalib Nadlatu shi ma namiji ne sai kuma Abdul Muttalib wayannan su ne ƴaƴansa guda hudu yana kuma da ƴaƴa mata guda biyar akwai Ash-Shafa'u akwai Khalidatu akwai Da'ifatu akwai Ruqayya akwai kuma Junna to shi Abdul Muttalib kamar yadda muka riga muka ambata tun da farko dazu ya kasance ciyar da alhazai da shayar da su ruwan zamzam wannan a hannunsa yake bayan rasuwar mahaifinsa Hashim din kenan da farko bayan rasuwar mahaifinsa Hashim din sai dan uwan mahaifinsa mai suna Muttalib bin Abdul Manaf ya zama shi ne mai ya jibinci wannan ayyukan shi ma ya kasance ma'abocin ɗaukaka ne a cikin mutanensa yana da girma sosai su ne masa biyayya kuma yana da fifiko sosai a cikin sauran Qurayshawa dan saboda yawan kyautar sa ma shi yasa Qurayshawa suke ce masa Fayyad al-Fayyad shi wannan Muttalib din ba fa Abdul Muttalib ba Muttalib dan uwan Hashim ne ko kanin Hashim ne to yayin da shi Shaybat wato Abdul Muttalib yana can a garin Madina wajen ƴan uwan mahaifiyarsa yana tare da mahaifiyarsa yayin da ya fara isa samartaka ana cikin haka sai labarin sa ya kai ga dan uwan mahaifinsa wato Muttalib to daga nan shi Muttalib sai ya daura sirdi ya tafi domin neman sa ya fita domin neman sa ya tafi can garin Madina din to yayin da yaje yana ganin sa saboda tsananin kamar da yayi da mahaifinsa sai idanunsa suka zubda kwalla ya dauke shi ya rike shi ya goya shi a bayan dokin sa zai juya ya tafi da shi to shi a Shaybat wato Abdul Muttalib sai ibn sa yace a har sai mahaifiyarsa sai masa izini tukunna dan haka Muttalib sai ya tsaya ya nemi izinin mahaifiyar shi Abdul Muttalib din ya nemi izininta da farko dai sai ta ki to sannan sai yake gaya mata yake cewa ai zan kai shi ne zuwa ga mulkin mahaifinsa kuma zan kai shi ne zuwa ga haramin Allah to jin wannan shikenan sai ta masa izini sai ya fita da shi zuwa garin Makka daga ainihin Yasrib kenan ya fita da shi zuwa garin Makka ya goye shi akan raƙuminsa to yayin da ya iso garin Makka da shi sai mutane suke cewa haza Abdul Muttalib haza Abdul Muttalib suna cewa wai Muttalib ya sayo bawa ga wani bawa na Muttalib shi kuma sai yake ce musu wai hakum innama huwa ibnu akhi Hashim yake cewa kai tanku ba bawa bane dan dan uwana ne Hashim dan haka Abdul Muttalib wannan sunan sai ya bi shi Abdul Muttalib sai zama ma ba a kiransa da ainihin sunansa Shaybat din an fi kiransa da sunan Abdul Muttalib dan haka sai sunan ya bi shi nan ya zauna tare da wannan baffan nasa har zuwa lokacin da ya girma sosai har ya yi aure to shi wannan Muttalib din to ya fita shi ma zuwa kasar Yemen a can a wani guda ake kiransa Radman a nan Allah ya masa rantsuwa don haka Abdul Muttalib sai ya dawo ya zama shi ne shugaba a cikin mutanensa bayan rantsuwar babbansa Muttalib don haka sai ya ci gaba da tsayar da dukkan al'amura yana gudanar da su kamar yadda iyayensa irin su Abdulmanaf su Hashim su Muttalib suka kasance suna yi shi ma ya ci gaba da yin duk abubuwan da suke yi to lokacin da aka ga cewa ai baffan nasa Muttalib ya riga ya rasu to sai sauran ƴan uwan baffan nasa su ma sauran baffaninsa kenan ko ƴan uwan dangi haka na nesa da na kusa kowa sai yake kawo masa cafkawa to suna kokarin kwace masa ikon da yake da shi akan gudanar da al'amuran ɗakin Ka'aba kamar shayar da alhazai da sauransu daga cikin irin waɗannan ɗin akwai wani da ake kiransa Naufal ya kasance har ya kwace wasu abubuwa da yawa daga hannunsa don haka shi Abdul Muttalib sai ya tambayi ko ya roƙi wasu daga cikin mazajen Qurayshawa zo su taimake shi akan wannan babban nasa mai suna Naufal su taimake shi a kansa sai suka ce a'a ai ba za mu shiga tsakaninka da tsakanin baffanka ba don haka shi kuma Abdul Muttalib sai ya aika wa kawunnansa na can garin Madina ya rubuta wasiƙa ya aika musu kawunnansa wato Banu Najjar kenan a ciki ya rubuta wasu baituka da yake bayanin halin da yake ciki don haka sai wani kawunsa mai suna Abu Sa'ad bin Adin ya taho tare da mutum 80 daga cikin ƙabilarsu ta Banu Najjar har sai da ya zo ya sauka a gefen garin Makka sai Abdul Muttalib ya fita ya tare shi ya ce
ka zo mu karasa zuwa gidana maka masauki sai yace masa a a yace ai wallahi bazan ji in sauka zuwa ga wani masauki ba har sai na hadu da wannan baffan naka mai suna Naufal so da haka ya tafi ya tawo tare da shi har sai da ya zo wajen Naufal din a lokacin da shi Naufal yana hijjina zauna a cikin hijirar Isma'il tare da manyan dattijan Qurayshawa yana zuwa shi wannan Abu Sa'id din kawun Abdulmuttalib sai ya zaro takobi yazo kansa ya tsaya yace kaga ina rantsuwa da ubangijin wannan daki wato ubangijin dakin Kaaba idan baka dawo da dan yar uwata kayan su da ka karbe masa ba yace to wannan takobin nawa zan wato zan afkar da shi gare ka to jin wannan sai yace na mayar masa shikenan sai shi Abu Sa'id ne yace wato sauran dattijan Quraysh to ku shaida suka kuma shaida shikenan rigima ta kare daga nan sai ya je ya sauka a gidan Abdulmuttalib ya zauna tare da shi har tsawon kwana uku sannan ya zo yayi umra sai ya koma garin Madina to ganin wannan abin da ya faru ne sai shi Naufal din garin cewa ya so yayi zalunci amma abin bai yiwu ba an fi karfin sa to daga nan ne sai ya nemi hadin gwiwa ya hada kawance da Banu Abdishams bin Abdulmanaf suma dai yan uwansu ne suma Qurayshawan ne ya nemi wato hadin gwiwa da su yayi kawance da su akan su taimake shi duk lokacin da wani abu ya tashi tsakanin shi da Banu Hashim su taimake shi akai to suma kuma Khuza'a suma wata kabila ce har ila yau ko kuma wani hannu ne daga cikin Qurayshawan to yayin da suka ga wannan abin da ya faru suma sai suka zo yayin da suka ga Banu Najjar suna sun taimaki Abdulmuttalib sai suka ce to ai ba ku kadai kuka haife shi ba mu ma daga cikin mu yake saboda mu muka fi cancanta mu ma mu taimake shi saboda kasancewar mahaifiyar Abdulmanaf daga cikin Banu Khuza'a din nan suke take saboda haka suma suka shiga Darun Nadwa a nan suka kulla kawance da Banu Hashim akan cewa za su taimake su akan Banu Abdishams da kuma Naufal to wannan kawancen da suka kulla tun wannan lokacin shine dalilin wato ainihin abin da ya faru na fatuhu makka saboda ainihin abin da ya faru lokacin fatuhu makka a mushrikan Qurayshawa bayan sun riga sun yi alƙawari da Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai suka je kuma suka taba Banu Khuza'a din nan su kuma Banu Khuza'a ganin an taba su sai suka je suka ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya warware alƙawarin sa da Qurayshawan Makka to daga nan kuma aka zo aka yaƙe su shine aka yi wannan fatuwa Makka to yana daga muhimman abubuwan da suka faru kafin haihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam wato abubuwan da suka faru ga kakansa Abdulmuttalib na daga abin da ya shafi ɗakin Ka'aba akwai abubuwa muhimmai guda biyu abu na farko shine wata rana Abdulmuttalib yana kwance yana bacci sai mafarki a cikin mafarkin aka umarce shi da cewa ya je ya tona rijiyar Zamzam domin zuwa wannan lokacin wato rijiyar Zamzam ta riga ta rufe an rasa ma ina take sannan kuma wato ba a ma san inda take ba gaba ɗaya dai wato gurbin nata ya riga ya rufe babu ita babu alamarta an dai san cewa a gunnan a kusur ɗakin Ka'aba akwai rijiya wacce tun zamanin Annabi Ibrahim alayhis salam akwai rijiya a wajen wacce ana shan ruwa daga gare ta amma rijiyar ta riga ta rufe to shi Abdulmuttalib sai aka nuna masa a mafarki aka nuna mar ga ainihin wajen sannan kuma aka umarce shi da cewa ya tona dan haka da ya tashi ya farka daga wannan baccin shikenan sai ya fara tonan wannan waje da ya gani yana tona sai ya fara tabowa wato kayayyakin da jurhum wata kabila ce da suka zauna a nan garin Makka wanda yaƙi ya tashe su daga garin sun zauna kafin zuwan ko kuma in ce bayan zuwan Annabi Isma'il alayhi salam wanda shi kuma shi ya haifi Larabawa Qurayshawa to su wannan jurhum din da za su tafi sai su suka rufe ruwan wato ainihin rijiyar Zamzam din suka jajjefa abubuwan su da kayan yakin su takubban su sulken su da sauran abubuwa haka zinaran su da abubuwan su masu daraja suka zuzzuba a cikin rijiyar har sai da rijiyar ta cika sannan kuma kasa ta zo ta rufe da aka Abdul Muttalib da ya fara tonan wannan waje da aka nuna mar a mafarki sai ya fara ganin takubban su da wato ainihin duru wato sirken su na yaki da sauran abubuwan su na zinaran su da sauran su daga da ya ci ciro wayannan abubuwan takubban sai ya narka su gaba daya aka maida su da su akai kofar dakin Ka'aba din a jikin kofar kuma wannan zinaran da ya samu a cikin wannan ramu na Zamzam din to da su akai wa kofar ado na zinari a jikinta daga nan bayan ya tona rijiyar Zamzam din sai ya ci gaba da shayar da alhazairuwa to yayin da rijiyar Zamzam ta bayyana shikenan sai sauran Quraishawa suka zo suna jayayya da Abdul Muttalib suna ce masa ai lalle mu ma sai kai tarayya da mu ma kai tarayya da mu cikin wannan aikin ladan shi kuma yace a'a ba zan yi tarayya da kowa ba wannan wani al'amari ne wanda Allah yake bance ni da shi ni kai tunda ai a mafarki aka nuna min ga inda rijiyar take kuma aka nuna min ga yadda zan yi in tono rijiyar to jin wannan shikenan ba su kyale shi ba har sai da suka tafi da shi zuwa ga neman ai musu hukunci suka kai karar shi gun wata bokanya a cikin Banu Sa'ad a wannan lokacin kafin bayyanar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne al'amarin bokaye yana ci to suna cikin tafiya ba su dawo ba har sai da Allah ya nuna musu karara a hanya Allah ya nuna musu karara wato shi yake banci Abdul Muttalib da wannan girman na shayar da Zamzam din to daga nan ne shi kuma Abdul Muttalib ganin wannan jayayyar da sauran Quraisha suka yi da shi sai yayi nuzuri wato yayi rantsuwa yayi alƙawari cewa idan har Allah ya azurta shi da samun ƴaƴa maza guda 10 kuma suka isa girma da ƙarfin da za su iya wato ba shi kariya to lalle sai ya yanka ɗaya daga cikin su a ɗakin Ka'aba dan nuna godiya ga Allah bisa wannan din abu na farko kenan abu na biyu kuma da ya faru ga wannan ɗaki na Ka'aba a zamanin Abdul Muttalib kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine akwai wato Abrahatu Sabah al-Habashi shi wato kamar hakimi ne na sarkin Habasha kamar hakimi ne haka mai wakiltar sarkin Habasha ne wato yana mulkin kasar Yemen shi wannan Abrahatu mutum ne mai girman kai yayin da ya ga Larabawa suna ziyartar ɗakin Ka'aba suna girmama ɗakin Ka'aba shi ma sai ya gina wani coci ƙato haka ya gina shi a birnin San'a'a yayi nufin kuma dama ya juyar da zuciyar mutane ko ya juyar da alhazai na Larabawa su daina zuwa garin Makka suna aikin hajji su riƙa tafiya can Yemen suna ziyartar wannan cocin da ya gina to yayin da wani mutum daga cikin Larabawa Quraisha daga cikin Banu Kinana ya samu wannan labarin shikenan sai yayi tafiya musamman ya je har garin da ya je ya samu ya ci wani abu irin abin da ke bata ciki haka wanda zai iya sa mutum zawo ya je ya ci wannan abu ya cika cikinsa sosai sannan ya shiga cikin wannan ɗakin ko wannan cocin da shi wannan Abrahatu ya gina wannan mutum daga Banu Kinana da ya shiga ciki shikenan yayi ba haya mai yawa ya riƙa ɗiba kuma yana gogawa a cikin wannan ɗaki da Abrahatu ya gina ya bata shi sosai da ƙazanta to yayin da shi kuma Abrahatu gari ya waye ya ga wannan abin da ya faru ya tambaya waye aka ce masa ai akwai wani mutum daga Banu Kinana ana zaton shi ne shikenan sai ya ce to shikenan in dai ko haka ne to ni ko sai na ji na rushe ɗakin da suke gadara da shi din wato wai zai zo ya rushe ɗakin Ka'aba dan haka ya haɗa runduna mai ƙarfi wato mutum soja 60,000 ya taho da su a cikin rundunar tasa ya taho domin rushe ɗakin Ka'aba shi da kansa ya zaɓi wani giwa daga cikin mafiya girman giwayen da yake tare da su ya zaɓi wannan giwan a matsayin shi ne abin hawansa ya taho a kansa a lokacin nan a cikin rundunar tashi akwai giwaye guda 9 ko kuma guda 13 bisa saɓanin malaman tarihi wasu malaman tarihi sun ce giwayen guda 9 ne wasu kuma sun ce guda 13 ne da aka yi ci gaba da tafiya har sai da ya zo wato gefan dabdagarin Makka, to anan ne ya zaunar da rundunarsa suka ƙara shiri, sannan kuma ya tsaye wa giwayen nasa shiri, yawa giwa ta su shiri, ya kuma yi wato tanadi don shiga garin Makka. Yayin da ya iso wani kwari da ake kira Wadi Muhassar, wanda yake tsakanin Muzdalifa da Mina, a wannan kwarin ne sai giwansa da yake kai ya durƙushe. Giwan ya ki tashi, akai ya tashi a shiga zuwa garin Makka, giwan ya ki tashi. To duk lokacin sai zuwa kasance duk lokacin da suka fuskantar da giwan zuwa kamar hagu ko dama, ko kuma zuwa kamar gabas, za a yi gabas da shi, sai giwan ya tashi da sauri da sauri ya fara tafiya. Amma idan suka juyo shi kamar za su nufo ɗakin Ka'aba, kamar za su shigo garin Makka da shi, shikenan sai ya sake durƙushewa abu. Suna cikin haka, a wannan lokacin sai Allah Maɗaukakin Sarki ya turo da wasu baƙaƙen tsuntsaye, su ne da ake kira tsairan Ababil ɗin. Aka turo su baƙaƙen tsuntsaye, wato kowane tsuntsu yana ɗauke da tsakonkwani guda biyu, ɗaya tsakuwar ya rubuta tsakanin ƙafafunsa, ɗaya tsakuwar kuma a bakinsa. In ya zo sai ya sako guda ɗaya a kan mahayin giwar, guda ɗaya kuma sai ya sako ta a kan giwar. Nan da nan da wannan dutsen, dama duwatsu ne, wato ainihi irin na wutar Jahannama. Wannan tsuntsayen suka riƙa musu ruwan duwatsun, wato da zarar dutsen ya taɓa tsakar kan mutum sai mutumin ya narke, da zarar ya taɓa giwar ita ma giwar sai ta narke. Da haka sai Ubangiji ya maida su ka asfin ma'aku, fa za'arum ka asfin ma'aku, ya maida su kamar karmamin da dabbobi suka shiga suka cinye. Kamar dai a ce ga dabbobi su shiga cikin gona mai wato karan masara ko karan dawa ko na gero, a tura a shigar da wato mayun watan shanu kamar guda dubu su shiga su cinye su tattake wajen, to haka mutanen nan suka zama an yi kace-kace da su. Shikenan an ce tsuntsayen kamar girman alallaka suke, haka tsuntsayen ba wai wasu manya ba ne ma. Kowane tsuntsu ma kamar yadda na faɗa da farko, ba kamar yadda na faɗa da farko na ce tsakonkwani biyu ba, a tsakonkwani uku ne ma. Tsakuwa ɗaya a bakin tsuntsun, tsakoyi biyu kuma a ƙafafunsa. Kowace tsakuwa ba wai babba ba ce, ƙanana ne kamar tsakonkwanin jifa. Da ta samu mutum shikenan nan take sai ya narke. Da ta samu giwa ita ma nan take sai ta narke. Za ka gaba ɗayan suka halaka. Amma an ce daga cikinsu akwai waɗanda suka fita a guje suka gudu. Suka gudu suka riƙa suna faɗuwa suna tashi suna gudu. A haka dai su ma kowanne sai da ya halaka. Amma shi Abrahatu sai Allah ya aiko mishi da wato wata irin cuta ta sauka gare shi, wadda wannan cutar sai kamar kuturta ce, ta riƙa yanyankewa yatsunsa, suna yanyankewa suna faɗuwa. Bai dawo garinsa na Sana'a ba, sai da ya zama wato ya zama kamar ɗan tsiya, ko gaba ɗaya ya rame ya bushe, gaba ɗaya ya zagwanye jikinsa. Ƙirjinsa gaba ɗaya ya rame ya manne da zuciyarsa, to sanin daga ƙarshe kuma sai ya halaka ya mutu. Amma Ƙurayshawa a lokacin da wannan abin ya faru suka ga shi nan za a kawo musu hari har gida, da sai suka rarrabu suka ɓuɓɓuya a cikin lungunan garin, sun dama gari ne mai duwarwatsu. Wasunsu suka hau kan duwarwatsu don neman tsira saboda tsoron abin da zai faru gare su idan wannan runduna ta shigo garin. Inda gari ne a lokacin nan garin Makka yana ƙaramin gari, a ce ga rundunar sojoji 600,000 ko 60,000 sun shigo garin, ai kaga sun ninninka mutanen garin ma yawa a wannan lokacin. To yayin da abin da ya samu wannan runduna ya same su, to shikenan sai gaba ɗaya kowa da kowa aka dawo gida kuma cikin aminci. Wannan kissar kamar yadda na ambace ta dinnan wato Ibn Hisham ya kawo da cikin littafin sa na sira juz'i na 1 shafi na 43 zuwa na 56 haka ne ya zo a cikin littafin Tafhimul Qur'an shi kuma juz'i na 6 shafi na 462 zuwa na 469 wannan waqa'ar wannan wato waqi'ar wannan muhimmin abin ya faru ne a cikin watan Al-Muharram kafin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kwana 50 wannan abin ya faru ko kuma da kwana 55 inji wasu malaman kuma yayi daidai da ƙarshen watan Fabrairu ko kuma farkon watan Maris na shekara ta 571 bayan haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam wannan abin ya kasance yana daga cikin wato wani abu ne na sharar fage ga haihuwar shugaban halittar Allah subhanahu wata'ala wato Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam girmamawa ne gare shi kuma girmamawa ne ga ɗakin Allah subhanahu wata'ala domin haƙiƙa idan muka duba zuwa ga Baitul Maqdis wato masallacin Qudus zamu ga cewa mushrikai daga cikin makiya Allah sun sarautu akan wannan alƙiblar alhali a lokacin nan mutanen garin musulmai ne amma gashi a wannan lokacin duk da haka Allah bai bar su ba kamar abin da ya faru ga Buktanasir a shekara ta 587 da kuma Rumawa suma a shekara ta 70 ta miladiyya duk waɗannan sun yi ƙoƙarin rushe Baitul Maqdis amma duk da haka Allah bai ba su dama ba kuma duka su ma sun halaka yadda ita Ka'aba Allah maɗaukakin sarki bai sallaka wani daga cikin maƙiyansa akan ɗakin Ka'aba ba duk da cewa a wannan lokacin da wannan abin da ya faru na ashabul fili wato mutanen garin Makka mafiya yawansu duka mushrikai ne amma dai Allah wato ya kare mutanen garin wato wannan kamar muka duba a lokacin shi wancan sarkin Buktanasir ya zo Baitul Maqdis kamar yadda labarin ya zo a cikin suratul Baqara inda Allah maraukin sarki yake cewa aukar da zimar ra'ala ƙaryatin wahiyar khawatun ala urushiha to wannan an ce sarki Buktanasir ne ya shiga garin Baitul Maqdis ya karkashe mutanen garin ya kuma yi abin da zai yi na wato barna a garin to amma ɗakin Ka'aba Allah ya kiyaye shi kuma ya kiyaye mutanen garin irin wannan ɗin bai faru gare su ba duk da cewa mutanen lokacin nan da ke kewaye da ɗakin Ka'aba mafiya yawansu mushrikai ne to wannan insha Allah na ganin anan za mu tsaya insha Allah a karatunmu na gaba insha Allah za mu kawo wani abu daga tarihin mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mahaifiyarsa da kuma abubuwan da suka faru muhimmai a lokacin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin manyan littattafan tarihi kamar yadda ya zo a cikin wasu hadisai da dama daga shi shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam insha Allah da fatan Allah ya ƙara mana so da ƙauna da girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu Allah ya taimaki musulunci da musulmai Allah ya kiyaye lafiyar mu Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye imanin mu Allah ka kiyaye garuruwanmu Allah ka kiyaye mu baki ɗaya daga dukkan abin da zai tada hankulanmu halin da ake ciki na wato tashin hankali a wasu ƙasashe da garuruwa na musulmai Allah ka ba mu lafiya baki ɗaya ka kare mu mafiya jama'ar da suke cikin wannan hali Allah ka yaye musu abin da ke gare su majinyatanmu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya masu neman addu'a Allah ka biya bukatunsu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ganin insha Allah anan zamu dakata saboda lokacin sallah yayi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعجب جميع الصلوات أهل محبتك وسلم عليه وعلى آله